gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umaru Zulum yace ya kamata jami'an sojin Najeriya su mai da hankalin su sosai kan abin da ya shafi harkokin tsaro ba batun zababbuka ba. Gwamnatin ya da bayyana hakan ne a lokacin da ake bude wani taron jami'an sojin Najeriya na kwanaki hudu da aka gudanar a garin Maiduguri da kuma babban hafsan sojojin kasar Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai yayi wannan furuci na cewa sun samu nasarar gudanar da zababbuka ba tare da samun wani cikas ba, musamman ma a zaben da aka yi a jihar Edo.
I'm happy to know that this is permeating through the ranks, as was evident during the recent conduct of Operation Self-Conduct in Edo State.
Yace wannan shirin su na Operation Self-Conduct da aka aiwatar lokacin zabe a jihar Edo wata shaida ne da ke nuni da cewa yanda jami'an sojin Najeriya suka aiwatar da ayyukan su abin yabawa ne.
On this note, I want to congratulate the general officers and men of the two division Nigerian army for their professional conduct during the Edo State election. This is the standard that must be upheld always, and I expect nothing less from them in the forthcoming Ondo State governorship election scheduled for the 10th of October.
Yace a wannan gaba ina son yabawa jami'in sojan da ma sauran jami'in soja kan wannan aiki da suka gudanar na nuna ƙwarin cewa lokacin gudanar da wannan zabe na garin Edo. Yace wannan shine irin abin da muke so kuma ba ma tsammanin wani abu ƙasa da haka, musamman ma a zaɓuɓɓukan da suka gudanar a garin Ondo, a cewar babban hafsan soja Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai. Shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umaru Zulum ya soma ne da yabawa jami'an sojan Najeriya kan yadda suke gudanar da aikin su a wannan shiya. Sai dai yace akwai wata bukata da jami'an sojan ya kamata su mai da hankali a kai, musamman ma na matsalan yaki da ta'addanci.
We have no choice but to face them squarely, as we must not allow temporary setback to overwhelm us.
Yace ba mu da wani zabi illa mu ga cewa mun fuskance su, kar kuma mu yadda mu dinga samun koma baya da cewa ana samun nasara a 'yan kwanakin nan.
I wish to ask the Nigerian army to change the world narrative altogether to finish the crisis. Attack, they say, is the best defense.
Yace ina so in kira ga jami'an sojin Najeriya san je yanayin yadda ake gudanar da wannan yaki don a kawo ƙarshen wannan matsala baki ɗaya. Aka ce kai masu hari shine babban kariya. Dole ne jami'an sojin Najeriya su dinga kai masu hari a duk maboyar su, ba su bari maharan suna amfani da dama suna kawo masu hari ba.
When the Chief of Army Staff is mentioning the success story of Edo election and the forthcoming election in Edo, I'm a little bit scared because I want the attention of the Nigerian military to be in the forefront in fighting the insurgents.
Yace yayin da babban hafsan sojan kasar Najeriya yake bayyana nasarorin da suka samu a zaben Edo da ma zaben Ondo mai zuwa, na dan razana kadan saboda ina so hankalin jami'an sojan Najeriya ya koma wajen wannan yaki da 'yan ta'adda, a cewar gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umaru Zulum. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.